Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Kungiyar bada agaji ta ƙasa da ƙasa Red Cross a nan Amurka ta koka kan yadda ake samun ƙarancin masu bada gudunmawar jini a ƙasar. Inda ta ce rabon da a ga irin wannan karanci tun shekaru 20 da suka gabata. Yau batun da shirin na duniyar Amurka zai mai da hankali a kai kenan. Sunana Mahmud Lalo. To kamar da wasu ku suka ji a farkon shirin kungiyar bada agaji ta ƙasa da ƙasa Red Cross a nan Amurka ta koka kan yadda ake samun karancin masu bada gudunmawar jini a ƙasar. Inda ta ce rabon da a ga irin wannan adadi mafi karanci na masu bada tallafin jinin tun shekaru 20 da suka gabata. Lindy Lewis ta kwashe shekaru da dama tana bada gudunmawar jini bisa wasu dalilai na radin kanta.
I have the ability to do it because I know not everybody can. I know there's shortages.
Ina iya bada gudunmawar jini, na san ba kowa bane zai iya. Na fahimci cewa akwai karancin jini. Ahalina suna da tarihin matsalar cutar daji. Saboda haka, bada tallafin jini yana taimakawa marasa lafiya, kuma zan iya bada gudunmawar jinin ko da ban san mutum ba.
So it's something that I can do to help people even if I don't know them.
To Lewis dai kan kwashe sa'o'i biyu tana bada gudunmawar jinin, inda takan numfasa har ta kalli fim guda yayin ɗibar jinin. Sai dai tana ɗaya daga cikin mutane ƙalilan da ke zuwa wannan cibiya domin bada gudunmawar jinin. A cewar ƙungiyar ta Red Cross, adadin masu zuwa bada gudunmawar jini ya ragu sosai cikin shekaru 20 da suka gabata. Joanne Nolin jami'a ce a kungiyar ta Red Cross.
Since 20 years ago, the blood donor population has dropped by 40%. We used to have close to 4 million, now it's just a little over 2 million.
Tace tun shekaru 20 da suka gabata, adadin masu bada gudunmawar jini ya ragu da kashi 40. A da mukan samu miliyan 4, amma yanzu da kadan yake haura miliyan 2. Hakan na da nasaba sosai da barkewar cutar COVID, lokacin da aka rufe makarantu da wuraren kasuwanci, sannan ga yanayi da ake fuskanta a sassan Amurka da cututtuka da ke zuwa lokaci-lokaci.
Right now, with the weather happening across the country, seasonal illnesses.
To zubar dusar ƙanƙara da ruwan sama da kuma mummunar guguwa da ake fuskanta a sassan Amurka. Sun sa masu zuwa ba da gudunmawar jini fasa zuwa ba da tallafin a cewar wani daga cikin wakilan kungiyar ta Red Cross. Kuma duba da cututtuka kamar na zazzafan mura da dawowar COVID-19, akwai yiwuwar mutane da dama su ƙara janyewa.
Right now, the most urgent need is for platelets as well as...
Duwan kenan take cewa a halin yanzu ana buƙatar jini cikin gaggawa musamman ma na nau'in O. Saboda a ƙara adadin yawan jinin da ke rumbunmu. A Amurka duk wanda ya haura shekaru 18 zai iya bada gudunmawar jini aƙalla sau ɗaya a cikin kwanaki 56. Ana kuma buƙatar nauyin wanda zai bada gudunmawar jinin ya haura kilo 50. A cewar Dean Robin wanda shi ma ke bada gudunmawar jini, duk wata biyu sai ya je ya bada wannan tallafi.
I've been donating platelets for about 10 years. I'm lucky that I have very good health.
Yace kusan shekaru 10 na kwashe ina bada gudunmawar jini. Na yi sa'a ina da cikakken lafiya. Hakan yasa naga ya dace na taimakawa waɗanda ba su da wannan ni'ima.
It's a simple way to give back to those that are less fortunate.
A Amurka ba a biyan masu bada gudunmawar jini, koda kuwa an kai wani shalli da ake buƙatar sa cikin gaggawa. Ƙwararru na ganin idan aka fara biyan masu bada gudunmawar, hakan zai sa mutane su kalli al'amarin a matsayin wata hanyar samun kuɗi, abinda ake fargaba zai iya sa wasu su kifa ɗan ko suna da wata kwantacciyar larura. Amma duk da haka akan ɗan samu tukwici, in ji Lindy Lewis.
If you donate platelets 3 times, you get a $10 gift card each time.
Tace idan ka bada gudunmawar jini sau uku, za ka samu kyautar katin da za ka yi cefa ne na dala 10. Sannan za a baka dama ka shiga gasar raffle din zuwa kallon gasar ƙwallon ƙafar Amurka ta Super Bowl. Sannan muka samu riguna da safa da dai ire-iren waɗannan ƙananan kyaututtuka. Ƙwararru dai sun ce a duk daƙiƙa biyu wani kan buƙaci gudunmawar jini a Amurka. Abin da ke nufin duk wanda ya bada tallafin jinin mai yawan milimita 500 akwai yiwuwar ceci ran wani. masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a shirin duniyar Amurka na wannan makon wanda shine zai zamanto na ƙarshe zama gabatar muku a kafar radio inda shirin zai koma shafukan mu na sada zumunta yanzu a madadin Angelina Bagdar Sanyan da ta hada asalin rahoton sai Julie Letters Gresham da ta hada shirin ni Mahmud Lalo nake cewa mu hadu a shafukan mu na sada zumunta na muryar Amurka.